izibongo zengonyama usenza ngakhona. Umjokwana kaNdaba usala kutshenwa, usala kunyenyezelwa ibhidi likaNdaba elimathethwa ngezinyembezi elinjengelikaphiko kwaseBulaweni. Inyathi kaNdaba hambise ngamama Zibuko ibinjengomzingeli lapha komafekana oyithebezi ihle ngeza komjokwana edlela amancasakazi ngobedla umfazi umkasukazwayo wamudla nosukazwayo wadla nendodana wadla umahamuleka nomlomo wadla unomhlambase ingqongqokazana esathethe izindaba zasesinyameni wadla umabhebhetha kwanonkokhelo wadla umsikazi lapha kontimoshe ingabe wayokwenzani kwamabasamlilo lapho kwaphela khona umhlambi abantu ezinyamazana oyiumyani kwabasemzansini wadlumbengele ndlebi kwabasemzansini umashwa badela ngamaqanda belonsele usho abadela indlu yabafoko namakhasazo wadlumpa ezimbini kwasengombana ikhambi lapholili ebesiswini oye ngumnyama lapha komazulu wabuya ngunyezi kwathi amadoda aphendula umbhejazana oye bemsola athe sebuya bamzeka izibongo obesiyaka kungamanzi endlela okhulume kwami uhle baze kwaathi
wine. She do me something that time. See my body like in your wine. She do me something that time. She know I put it inside. But she do me something that time. Somebody like in your wine. But she do me something that time. She don't wanna put you design. But she do me something that time. See my body like in your wine. But she do me something that time. She don't wanna put you design. But she do me something that time. Somebody like in your wine. But she do me something that time.
Da 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 It's Antonio. find your coach. Shona coach. Bambelela, 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 bambelela. Push, 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 push. Find your corner when I'm at. Find your corner when I'm at. Find your corner when I'm at. Find your corner. Find your corner. Shona coach. Bambelela, 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 bambelela. Push, 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 push. Find your corner when I'm at. Find your corner when I'm at. Find your corner when I'm at.
It's just love. It's just love. It's just love.